طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على ورحمة الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع لم تاش فصلنا هدو وفور أكله تكر هنكلنشي صلى الله عليه وسلم وفراشي نتكا وفور كما سونني وفور أكله تكر هنكلنشي نتكا وأما وفور أكله أما تكر هنكلنشي وزكاء لبه لكما كيف هنكلنا قاير هنكلنشي اللبو شيني قوائر هنكلي وقوة حواسه ده كاليهن ساسنن جيكينشي وفصاحة لسانه ده فصاحة تحلشنشي واتدال حركاته ده ديتور موسنشي وحسن شمائله ده ككاوان حالاينشي فلامر يتباب شكو أنه كان أقل الناس سوى أنه شيني مفي هنكل متاني وأزكاهم كون شيني مفي زكائي قوائر abunga kaifin hankali wa man ta'ammala tadbirahu duwan da ya nura ya kula sosai da tahiyar da lamarin shi amr badin al-khalqi lamarin badin lamari na halittu wa zawahirihim da kuma zahirin lamarin su wa siyasatul amma wal khassa tahiyar da shugabancin gama garin jama'a da daidaikun mutane ma ajibi shama'ilihi tare da abun mamaki na tarihin shi wa badi'u sirrihi da kuma abu mai kayatarwa na sirra annabi sallallahu alaihi wasallam fadalan amma afadahu min ilmi kuma balle ma da abin da ya kwararo shi na ilmi alaihi salatu wasalam wa qarrarahu min ash-shar'i kuma da abin da ya tabbatar na shari'a duna ta'allumin sabaka ba tare da wani neman ilmi ba da ya gabata bai nemi karatu a wajen kowa ba wannan bane wala mumarasatun qaddamat babu wata mumarasa da ta gabata bai taba goye geniya da wannan abun ba shugabanci wanda za a ce kyanta ya amshi shugabancin duniya guda an yi nasara da a ce kahin nan yayi gwamnatin jaha yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma duka wannan ba a yi ba kai tsaye aka ba shugabancin duniya gaba ɗaya kuma ita yadda ita da wannan hikima da ta wuce tunanin kowa wala mutala'atil lil kutub minhu babul liqa wasu litattafai da suka gabata amma iya karatu balle a ce a litattafan da suka gabata ya gani lam yamtari duka wannan abubuwan da ya zano idan mutun ya ga wannan lam yamtari ba zai shakku ba fi rujhani akali wajen rinjayen hankalin shi yamtari fi'ili abun nan ne mudari'i ne na al-mir ya ga hicin falamir yata babu shakku nan kuma lam yamtari ba zai shakku ba fi rujhani akalihi cikin rinjayen hankalin shi wasu kubu fahimi da kuma gaugawar fahimtar shi zirhin fahimta da gaugawa wanda abu sur'ati darakihi nan da nan ya fahimci abun li awwal badiha ga farkon lamari ga awwal wahala farkon marra farkon shudi sai ya fahimci abun wa haza mimma la yuzka gani da bai taba karatu ba bai taba ba karanta wasu littattafai na magabata amma aka mishi qur'ani wa larabul littahi cike da fasaha da balaga da kasa fahimtar shi zai yi inda ya ce da tunanin shi irin na sauran mutane ne amma daga zawwa shi ta farko kuma taba jin ba inda Jibril ya yi tambaya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaya bai gane ba wa haza mimma la yuhtaju ila taqririhi wannan bai buƙatar ma tabbatar da shi li tahaqquqihi dan tabbatuwa shi kowa ya san da wannan wa kad qala wahab ibn munabbih malamin yahuda da ya musulunta yake cewa qara'atu fi ahadu wa 70 kitaban na karanta littafi 71 fa wajadtu fi jami'iha na samu cikin dukkan littattafan annan nabi sallallahu alaihi wasallam arjahu an-nasi aqalan annabi sallallahu alaihi wasallam yahi kowa rinjayen hankali wa afdaluhum ra'ayan kuma shine mafificin su a wajen ra'ayi kaga wannan masu hadar gaskiya ne wanda sun musulunta yahudawa da sauran kristoci wanda ba su musulunta ba su yayi su boye in sun ga abin da ke nuna darajar shi da fifikon shi a littattafan su ba su hadi wa fi riwayatin ukhra wa turwaya da ban fawajatu fi jami'iha Wahab yake cewa na samu jikin dukkan littattafan annallahu ta'ala lam yudi jami'an nas Allah madaukin sarki bai ba ma mutane gaba ɗaya ba min bada'i duniya ilan qida'iha tun daga harkon duniya har zuwa ƙarshen ta min al-aqli daga hankali fi jambi aqlihi cikin dabara da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam illa ka habbata ramal min bayni rimalid duniya sai kamar ƙwayar rere ɗaya daga cikin rere na duniya gabaki ɗaya hankalin din daga harkon duniya har zuwa ƙarshen ta hankulan mutane gaba ɗaya an gama bai wuce ba kamar an kwatanta su da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce ba kamar rere ƙwayar rere ɗaya gami da reren duk duniya da yake zubi yanin kaga nisan yayi yawa wanda ma zai kasance daga cikin mustashriqun da turawa da masu kawo shakku cikin sunna in annabi ya faɗa abu su rika auna da hankalin su san me suke ba sai dai su bace dan abin da zai kawo hankalin ba hankalinka ba zai dauka ba sai abubuwan na gaibu masalan sai dai ka sallama kai imani. Wa qala mujahid, mujahid yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin sallah, yara man khalfahu, yana ga wanda ke bayan shi, kama yara man baina yadayhi, kama yadda yake ga wanda ke gaban shi, wanda Baihaqi da Ibn al-Munzir suka huddo shi. Wa bihi fusira qawluhu, da wannan aka fasara fadar Allah madauki, wa taqallubu ga fisajidin, da jijjuyawa kada kake cikin masu sujada. Wa fil muwadda anhu, a cikin muwadda daga gare shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce annira araku min wara'i zahari, ni ina ganin ku ta bayan bayana, wanda Bukhari ma da Muslim sun kawo shi. Wa nahahu an Anas fi sayyani, gashi ya fada kwatankwacin shi irin wannan hadisin an rawaito cikin Bukhari da Muslim. Wa an Aisha misalu, daga Aisha irin shi take cewa, ita ma qalat, tace ziyadatun zadahu Allahu ta'ala iya hafi hujjati, wannan ƙari ne Allah ya ƙara ma annabin shi sallallahu alaihi wasallam cikin hujjar shi. Wa fi ba'dir riwayat, a cikin wasu riwayoyi yake cewa anila anzur min wara'i, ina gani ta bayana, kama anzur min baini yadayya, kama yadda nake gani a gabana. Wa fi ukhra, wata riwayat da yake cewa anila ubsir min kafaya, ina gani ta qiyata, kama ubsir min baini yadayya, kama yadda nake gani ta gabana. Wanda wannan wasu suka tahi akan cewa gashin da sharhi da abun nan cewa annabi alaihi salatu wassalam gani ne na ba tare da ido ba a bayan nashi, wasu kuma sai cewa ido ne a bayan shi da kaza da kaza, duka da wannan malamai a cikin mudawwala suke tattauna shi. Wa haka Baqi ibn Makhlad, Baqi ibn Makhlad mai musnad ya rawaito daga Aisha ke cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yarafi zulmati kama yarafi dawi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gani cikin tsananin duhu kamar da yake gani cikin haske. Wanda wannan Ibn Adi da Al-Baihaqi suka huddo shi. Baihaqi yana da dalilun nubuwa, shi yasa duka irin wannan hadisan masu bayanin mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da littafi guda a kansu da ake cewa dalailun nubuwa. Haka Abu Nu'aym al-Asbahani yana da dalailun nubuwa. Wal akhbaru kaseera sahiha, yace hadisai masu yawa ne sahihai, fi ru'yatihi, cikin ganin shi sallallahu alaihi wasallam al-mala'ika, na mala'iku, shayadin da shaydanu, hadisai sun zo da yawa cewa ya ga shaydan, cewa ya ga mala'iku, wannan da yawa ne. Wa rufi'a an-najashi lahu, an daukako mishi najashi, hatta salla alaihi, sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi salla lokacin da ya rasu alaihi salatu wassalam. Yace wa baitul maqdis, da nan malamai sun yi magana ba najashi bane aka daukako mishi, kamar yadda mulla Ali al-Qari ya kawo a sharhin ashifa, cewa ba najashi bane, wani ne daban najashi, an mishi salla dai daga nesa amma ba an dauko mishi ba ya ganshi, wanda aka ganin aka dago mishi rufi'a fara'ahu, wannan da wani ne daban. Wa baitul maqdis, da baitul maqdis ne wasafahu li quraish, lokacin da ya siffanta ma quraishawa, lokacin da yayi annabi alayhi salatu wassalam isra'i, suka ce yace yayi baitul maqdis, yayi daga nan yayi isra'i, suka ƙaryata kahurai, sai suka ce to tunda ka gani shi wasafunta mana shi, sai Allah yayi mushi shi yake siffanta mushi. Wal ka'aba, hine bana masjiduhu, da ka'aba lokacin da ya daga masa, da ya gina masallacin shi, an nuna mushi gurinta. Wa qarhu ki anhu, an rawaito daga gare shi annahu kana yarafi surayya ahad ashara najman, yana ganin cikin taurarin surayya, akwai kananan taurari guda 10 guda 12, wanda wannan kuma a cikin ilimin annujum sun san da wannan. Hazihi kulluha mahmulatan ala ru'yatil ayn, yace dukkan wannan inji al-imam gaba ɗaya ana daukan sa akan ganin ido ake nihi. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal, ita ce fahimta ta al-imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah Shaybani rahimahullah. Wa zahaba ba'dhum ila raddiha ila al-ilm, wasu sun tahi akan cewa za su mai da wannan ganin cewa gani na sani ake nihi. Yace wa zawahiru tukhalifu, amma zahirin magana yana saba ma cewa gani ne na sani, cewa annabi ya ga Ka'aba, yana ga mala'iku, yana ga kaza, ya ga baitul maqdis, dukkan su a ganin ido ake dauka, magana an hade ta ana barinta a zahirin ta. Wala ihalata fi zalika, ce babu wani mustahil a cikin wannan, ba abinda bai yiwuwa, abu ne mai yiwuwa cikin haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min khawasil anbiya'i wa khisalim, daga cikin kebattun abubuwa na annabawa wa khisalim, da hala da dabi'un su, kama akhbarana abu muhammad abdullah ibn ahmad al-adil min kitabihi, ya bamu labari, abinda ya bamu shine haddasana abul hasan al-muqri al-faragani, haddasana ummul qasim bint abi bakr an abiha, haddasana sharif abul hasan ali ibn muhammad al-hasani, haddasana muhammad ibn muhammad ibn sa'id, haddasana muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn sulaiman, haddasana muhammad ibn marzuq, haddasana hammam, haddasana al-hasan an qatada an yahya ibn wathab an abi huraira an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma tajalla Allahu li Musa, inda Allah ya yayi ga annabi Musa lokacin da ya nemi ganin shi, kana yubsirun namalata ala safa, ya kasance yana ganin tururuwa abu safala mun dutsi fil laylati zalama a cikin duhu mai dare mai tsananin duhu masiratu asharati farasakhi goma sha saboda farasakhi goma tahiya ce mai tsawo amma kuma saboda wannan yake ganin tururuwar da take bisa halamin dutsi cikin tsananin duhu wala yubidu ala haza wannan bai nisa an yaktasa nabiyuna yake banci annabin mu shi Allah bima zakarnahu da abinda muka ambata min hazal babu cikin wannan babu ba'dal isra'i bayan an yi isra'i da shi duka wannan abubuwan da aka zano nuna mu'jiza su bata kai ta isra'i ba wanda aka yi isra'i da shi duka wannan abubuwan da an ce an bashi karaman magana ce wal khuzwatu bima ra'a min ayati rabbihil kubra da kuma samun rabo shine al khuzwa min al hazm bima ra'a da abinda annabi ya ga min ayati rabbihil kubra na ayoyi na ubangijin shi masu girma wa kad ja'atil akhbaru hadisi sun zo bi annahu sara'a rukana cewa shi yayi kokowa da rukana ya kada rukana rukana wani sananne ne mai tsananin ƙarfi wanda ba a taba yin kokowa da shi ba sai ya kasance ya kada wannan mutum kamar yadda qadi ya faɗa Abu Jahal da Abul Asad al-Jumahi da Suhaili wanda sun kawo bayani Baihaqi ya kawo shi cikin sunan kinshi da Abu Dauda cikin marasir kinshi ya kasance dan saboda tsananin ƙarfi fata ake shin huda mishi fata da silbinta an hede saniya da silbinta in mutum ya hawo abu mai silbi ai daga ture shi faduwa sai to ita yake hawa katte wajen nawa sai ta tura shi ba sai isa su gusa shi daga inda yake ba saboda wannan tsananin ƙarhin amma suka yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam kada shi yace fil jahiliya a jahiliya kana shadidan ya kasance mai tsananin ƙarhi ne wa awada hu salasa marate da maimaita mishi hasso uku Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada shi kullu zalika ya sara'uhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada shi wa qala abu huraira yake cewa ma ra'aitu ahadan asra'u min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mashi ban taba ganin wani mutum ba wanda yake gaugawar tahiyya kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka annamal ardu tubwa lahu kamar ka ce kasan nade mishi ita yake ma'ana yadda yake gaugawa in tahiyya ta bulaguro ta kama ta nisa ba wai cikin gari ba cikin gari mun san cewa tahiyya shi cikin nutsuwa yake yace inna lan shidu anfusana mumuna wahalar da kanmu wa huwa ghayr muktarisin annabi ko kula bai ba da tahiyyar mumuna ta wahala muna ta gaugawa da gudu amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyya shi ce yake wa fi sifati sallallahu alaihi wasallam a cikin sifar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam anna dahika hu kana tabassuman cewa dariyar shi ta kasance mulmushi ne bai kyakyata dariya izal tafata li tafata ma'an idan zai waiwaye gabaki da yake waiwayewa ba waiwayo kan shi kadai ba wa iza masha taqallu an idan yana tahiyya yake wanda ta cirata ta daga kahuwa shi rafa'ur rijli bi quwwa daga kafa shi da ƙarfi shine ma'ana taqallu an ba tahiyya bace ta laso wanda kamar bai da lahiya ka annama yanhadu min sababin kamar kace yana sabkowa daga wani tudu kama yana sabkowa wanda ya hau tudu yana gangarawa daga gaugawa yake tahiyya to Annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyyar da tabbukaci hakanan tahiyyar shi take kasance ma'ana tahiyya ce dai ta ya kama jikin shi ba tahiyya bace ta sando tahiyya ta kamar bai da lahiya wanda kuma wannan yana cikin kamala ta namiji ba mace ba
sannan kuma tare da yana ke sana hadin da yashi in wannan akan salatul ghaib in ne da yana tana yin ambata shi ne
a'a ba salatul ghaib kin ba aka kore salatul ghaib kin ita ce ta tabbata gare shi amma cewa an dago shi Annabi lokacin da ake sallar ya ganshi kamar gashi a gaban shi shine ba a gare shi ya tabbata ba ga wani mutum ne can daban na manta shi ne shi wani ne daban amma sallar wannan salatul ghaib annajashi ta tabbata gare shi ma cikin sahih al-bukhari da sauran abin
kenan shi yanzu kamar shi ne jashi kusisiyar shi ne mutum ba iya ba
ta salatul ghaib a daga ita dai aka samu shar'antu wata daga gare shi malaman hadisi sun samu sabani wasu su tafi kan cewa khususiya ce gare shi don a can kasar da yake ba wanda zai mishi sallah wasu kuma su tai akan cewa ba khususiya bace duka kowa ma yana yin haka nan shar'antu wata ake dauka da malaman fiqh da hadisi sun yi sabani mai tsawo an
malin na shi wannan a can a cikin babu akwai inda suka kawo zancen khususiya ce tashi
akwai maganganu sosai masu yawa da wannan dirasa su suke bukata sunna askarin littahin dahara yace la yarfa'ul hadasa bai dauke hadasi wal khabasa ko kuma dauda kari da dauda illa al ma'ul mutlaq sai ruwa wanda yake sakakke ma'ana ba ruwan kaza ko ruwan kaza ba, ruwa ne mutlak, ba an kebance shi da wani abu. Wa huwa ma kana ala tilkati, shine ruwan da yake bisa kan halitta shi yadda aka halice shi.
Na'am, aw taghayyara bima la yanfaku anhu,
ko kuma yajirkice taghayyara, ya sauya, bima la yanfaku anhu, da abin da bai gushewa anhu a gare shi galiban mafirin jayi.
Na'am, ka qararihi,
kamar matabbacin shi. Ya sauya, ya jirkita, amma da wani abin da anan yake, ko yana kanwa kanwa ko gishiri-gishiri, saboda kasar gurin take yi galibi a tare suke da ita, ba wani ya zuba ba, da abin da aka ayyafa a cikin shi.
Na'am, wa yukrahu al-wudu'u bil musta'mal,
an karhanta arwalla da wanda an yi aiki da shi.
Na'am, wa yasiru halatu,
kenan dan kadan, ba wai an haramta ba, makaruhi ne, inda wani kamar da mai iziya yace in an samu wani shi sai a bar shi a yi da shi, wanda wani ya yi arwalla sauran ruwan da ya zubi na hannun shi. Da ɗan kaɗan wadda najasa ta faɗo kan shi, amma wadda bata jirkita shi ba, da sauran abinda bai kiyaye najasa, abinda bai kiyaye najasa, kamar wannan agwagwa misali, ko kaza da kashi ma ci take, in ta zo ta sha ruwa, sauran makaruhi ne kai arwalla da shi, matuƙar in akwai wani.
Lama afdalatuhu al-baha'im,
amma banda wanda dabbobi suka yi saura, dabbobi wanda ba aiki suke da najasa ba, wannan dan sun yi sauran su babu laifi.
Aw tatahharat minhu mar'atu,
ko kuma mace ta yi tsarki daga gare shi, ta yi tsarki, ta yi saura, wannan ba a ce ba an hana.
Na'am, khalat bihi,
wanda ta halat bihi, ta kadaita, ta wohinta da shi, da hakarmi mai ruwa ne ko ta kadaita da shi.
Amma ta gayyara bi mukhalatati ajnabiyyin,
ruwan da ya jirkita, bi mukhalatati ajnabiyyin, da cakuduwar wani abu manisanci wanda ba tare da shi yake ba, ya zawwa ne, ya zuba mishi ne akai.
Kalkhal,
kamar vinegar masalan, ko wani bawlu da bawali, kaga ba tare suke ba, ajnabi ne ya hada shi.
Salabahu duhuriya,
to wannan ya sance mishi tsarkin shi. Salabahu duhuriya, ya sance mishi tsarkin shi.
Na'am, wa aksabahu hukmahu,
kuma ya juya mishi hukuncin shi, ya zama daga mai tsarki ya koma mai najasa.
Na'am, wa yukrahu min aniyati izamil maitat,
an karhanta min aniyati, daga makayin izamil maitat, kashi na mamaci, abu wanda yake matacce, kuma a doko ga kashin shi ayi arwalla da shi, ya zuba ruwa ya arwalla.
Wa
jildaha, da fata shi, mushe matacen abu.
Na'am, wa yahrumu min an-naqdayn,
an haramta yin arwalla ko yin wanka min an-naqdayn, daga azurfa da zinari, kudi guda biyu kenan.
Na'am, wa yajzi'u,
yana wadatarwa,
in fa'ala,
in ya aikata, shi wannan haramci ne in kai, an hana mutum namiji ya amfani da makayin azurfa ko zinari, amma dan yayi arwalla shi ta yi, sai dai kuma yayi saban Allah.
Na'am, wajibu at-tahara,
wajibu at-tahari,
na'am, wajibu at-tahari fi istibahi al-dahira,
at-tahari, yin kirado wajibu, ya wajaba, fi ittihadil fi istibahi, cikin cakudewar mai tsarki da mai najasa. Makayi ake magana, makayi mai najasa da makayi mai tsarki sun cakude, to wajibi ne mutum yayi kiradon wanne ne mai tsarkin.
Yatawaddau bima yaglibu ala zannihi taharatu,
in sai yayi arwalla da abin da ya zatan shi hirin jayi cewa shine mai tsarkin.
Wa kila,
wasu suka ce,
bal yatawaddau min ahdihi,
yayi arwalla da ɗaya daga cikin su.
Wa yusalli,
yayi sallah.
Wa yagsilu a'da'ahu,
kuma ya wanke gaban shi.
Na'am, min as-sani,
daga nabiyin.
Thumma yatawaddau bihi,
sannan yayi arwalla da shi.
Wa yusalli,
yayi sallah.
Na'am, fa in kasurat,
idan sun yi yawa,
zada ala adadin najasati,
ya ƙara akan adadin najasa guda ɗaya, ya ƙara guda akan adadin najasa, kenan in su goma ne, yayi ƙara, yayi arwalla, yayi wannan abun da aka faɗa da guda 11, in su 12 ne, yayi da wannan da aka faɗa. Amma abinda aka dora shi bisa mizani na usulul fiqh, abinda yake dacewa shine taharriqin, yayi kirdadan wannan wakila ne yace, ba wai an ce haka za a yi ba, kawai ya zabo, ya ki kokarin shi ya zabo, haka Allah ya azama shi.
Wai zama ta bari,
idan wani abu na sarari ya mutu,
zu nafsin sa'ila,
ma'abucin jini mai gudana cikin rijiya, idan wani kwari na sarari, ba na cikin ruwa ba, ba na teku ba, ko kwado ko makamancin shi,
fa in ta gayya
idan ya jirkita ya jirkita
wajaba nazahu
ya wajaba a cire shi a gusar da shi daga
na'am hatta yazulat tagayyub
har sai jirkitawa wannan ta gusa kenan ruwan da ya bata sai a kwalhe wannan ruwan har jirkicewa wannan da tai ko akuya ce ta fada rijiya to ruwan hatta jirkice ta hoshi misali tai kumbura ta hoshi to a kwalhe ruwan daidai gurgurdan wannan jirkicewar ta huta
fa in zala bi nafsihi
idan ya gushe shi da kanshi kama an jima ba a tsaye rijiya aka fasa shan ta da tai wata shekara ko shekara biyu da aka koma ba ma alamun ba warin ba alamun abin da ya fada kin
fa zahiru
auduhu ila asli zahirin magana cikin malikiya ya koma zuwa ga asalin shi kenan duk da ba wani ya tsarkake shi ba amma ya tsarkaka da kanshi
in lam yataghayyar
in bai jirkita ba
istihibba nazam
mustahabbi ne a cire can in ya jirkita wajibi ne a cire in kuma lam yataghayyar istihibba ne mustahabbi ne a cire a kwashe ruwa
na'am bi hasabil ma'i
daidai gurgurdan ruwan da kuma mataccen da mushan.